八七，没养狗呀。An yi hannun riga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohin kasar dangane da sabuwar dokar baiwa bangarorin shari'a da majalisun dokoki na jihohi 'yancin cin gashin kansu. Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wata sabuwar dokar bangaren zartarwa mai lamba 10 wadda ta yi tanadin 'yancin cin gashin kai na bangaren shari'a na jihohi da kuma na majalisun dokokin jihohin. A ƙarƙashin wannan dokar, dukkan kuɗaɗen tafiyar da bangarorin biyu a matakin jihohi za su tafi ne zuwa gare su kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya ba tare da sun yada zango a asusun gwamnatin jiha ba. To sai dai tuni da lamarin ya janyo ta da jijiyar wuya tsakanin gwamnatin tarayyar da gwamnonin jihohin tare da musayar ra'ayoyi ta hanyar taruka daban-daban, inda daga ƙarshe dai gwamnatin tarayyar ta ce ta ɗan dakatar da su ma aiwatar da dokar har sai an cimma daidaito akan wasu al'amura masu sarƙaƙiya a dokar. Abubakar Malami SAN shine ministan shari'a na Najeriya, ya kuma yi wa wakilin mu bayani akan dokar da kuma dalilin da ya sa shugaba Buhari fitowa da ita.
To idan kana neman ansa wannan tambaya, sai ka wayi kashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. Wannan kashi na biyar ya zo faro-faro bayyane karara yake cewa haƙƙin shugaban ƙasa shine haƙƙin tabbatar da wanzuwar tsarin mulki shi kanshi da kuma aiwatar da shi. Wanzuwar tsarin mulki da aiwatar da shi shine babban haƙƙi da aiki na shugaban ƙasa a cikin tsari irin na demokradiyya, a cikin tsari irin na federalism wanda muke aiwatar su a Najeriya. To in har shugaban ƙasa yana da haƙƙi na tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin Najeriya, tsarin mulkin nan kuma a kashi na 121 ƙaramin kashi na 3 ya ce majalisoci na jihohi da kuma bangaren shari'a a mataki na jihohi suna da haƙƙi na ba su kuɗaɗen gudanarwa kai tsaye.
To ganawar da kuka yi tsakanin ofishinka da gwamnoni na Najeriya shin me ya matsayin da kuka cimma?
To an fara tattaunawa a mataki na shugabanci, amma abinda a gaskiya al'amari akwai mataki na kwamiti wanda ita kungiyar gwamnoni ta ƙasa ta shartanta cewa suna da shawa na su haɗu da ofishin Attorney General domin tattaunawa. Amma ala kulli halin wannan tattaunawar ta farko da aka fara tsakanin Attorney General da kuma shugaban ita kungiyar gwamnoni ta tarayyar Najeriya, wato an daidaitu village ba tare da tsarafi ba, akan cewa haƙƙi na autonomy wato na cin gashin kai a ƙarƙashin kashi na 121 ya tabbata kuma ya halatta a bisa la'akari da kashi na 121 da ƙaramin kashi na 3. Amma bukata ta saba ta tattauna akan wani hanya za a bi domin tabbatar da wanzuwar wannan kashi. Saboda haka babu jayayya akan amincewa akan abin da ya danganci cin gashin kai. Amma tattaunawa yanzu da ake tunanin ta haddasu tattaunawa ce akan wani tsari za a bi na ganin da cewa cin gashin kan ya wanzu.
To sai dai a bangaren gwamnonin cewa suka yi aiko da ma can ba su yi inkarin wannan tanadi na doka ba, domin kotuni da waɗannan bangarorin biyu na majalisar dokoki da na shari'a suke cin gashin kansu a jihohin ƙasar da dama. To amma abinda gwamnonin ke inkari shine tsarin da gwamnatin tarayya ta shata na aiwatar da dokar, wanda suke ganin ya sabawa tanade-tanaden kundin tsarin mulki da dama, kazalika da kuma ƙoƙarin karɓe wasu haƙƙoƙin gwamnatocin jihohi a miƙawa gwamnatin tarayya. Sulaiman Usman Tsaki SAN shine kwamishinan shari'a a jihar Sokoto, ya kuma bayyana ƙorafin gwamnoni akan wannan matsalar.
Akwai tsarin mulki na ƙasa wanda shine babban kundin da ya kafa ƙasa ita kanta a matsayin tarayya, ya rarraba ikon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. In an ce gwamnatin tarayya nan, kacokan gwamnatin tarayya da bangaren ta majalisar darsarwa ta ƙasa wato National Assembly da bangaren shari'a ta da kuma bangaren zartarwa wanda mai girma shugaban ƙasa kan jagoranci. Haka a jiha akwai shi. Zartarwa ƙarƙashin jagorancin gwamna, shari'a ƙarƙashin jagorancin Chief Joji, sai kuma bangaren majalisar dokoki ƙarƙashin jagorancin Speaker. To ga tsarin mulki, in ka je bisa 162 ya tsara yadda ake rarraba kudaden kasa don ya mai creating wani asusu da ake kira consolidated revenue fund na kasa wanda yake duk kudin da an na kasar Najeriya gaba ɗaya waɗanda aka samu don revenue a cikin wannan asusu suke duk kudin da ita kuma jiha ta samu tsarin mulki ya kirkiro wani consolidated revenue fund kuma a jiha wanda aka kira consolidated revenue fund wanda duk kudin da za su shigo ma gwamnatin jiha ga dukkan bangarorin ta za su shiga wannan asusu daga wannan asusu ne za a raba su yanzu da aka yi autonomy sai a ce a hadda kudin bangaren shari'a a hadda kudin bangaren majalisar dokoki ta jiha to ita wannan executive order ta saba ma wannan tsarin gaba daya ba inda ta yi la'akari da shi don cewa babban ministan shari'a ya bada umarni ga accountant general ya yi deducting kuɗi daga can federal government waɗanda amen for judiciary ya ba judiciary kai tsaye kamar ana nuhin judiciary ta jiha bangare ne na gwamnatin tarayya sai dai ya yi haka nan ga judiciary ta ƙasa ko ga majalisar dokoki ta ƙasa ita kuma jiha nata tsari tana da irin waɗannan mukamai tana da accountant general na jiha tana da attorney general na jiha inda aka son attorney general exercise the power tana da auditor general na jiha duk waɗannan mukaman tsarin mulki ya kafa su da kanshi akwai tanade tun daga sashe na 125 har sashe na 196 so abinda gwamnatin jiha ke cewa fundamentals na tsarin mulki structure to governance na ƙasa wannan order ta saba mata gaba daya sannan abinda zaka ba judiciary ta jiha ba ga budget din gwamnatin tarayya yake ba a budget din gwamnatin jiha yake ko da autonomy ka ba su sai sun kai budget din direct to legislature don legislature suke da power na appropriation wato dokar kasafin kuɗi ta jiha to daga kuɗin da aka kasafa mu ko wani bangare ne a wannan kasa su ne kadai zaka iya ba judiciary ta jiha nata direct ka ba bangaren majalisa nata direct kaga ba abu ne da za a yi a tarayya ba abu ne da a jiha za a yi sannan in aka yi shi aka zo yin shi a jiha za a dibi strength na kowace bangaren gwamnati abinda autonomy din shine yancin gashin kai ba za su sake zuwa wajen gwamnan jiha su yi memo ba suna neman approval kan kuɗin da za su kashewa da an raba su an ka ba su su za su bi tsarin kashe kuɗi na jiha da dokokin jiha so in ka ba su yancin gashin kai gwamnatoci ba su jijaya an doke musu nauyi da yawa wanda suka doka yau idan mutane suka duba daga tsarin burden din da aka gwamnatin jiha da abubuwan da kai in an doke mata an ka ba wasu wani laihi da wani abu da ake gani na wannan ba a koma azama jiha so ba wani abu ne da gwamnatin jihohi suke da jayayya kai iyaka abinda suke magana a dubi abubuwan nan a tsarance a yi gyara ta yadda za a bi doka kuma abubuwa su daidai don yanzu misali in kana magana ayyuka akwai ayyukan da an ka bai na majalisar dokokin jiha ko gyaran ta ko wani abu waɗanda jiha ta bai akwai na bangaren shari'a ya za a yi da biyan waɗannan ayyuka tunda in aka ba da autonomy sun koma ƙarƙashin su duk waɗannan sai an sorting out akwai pension ko gratuity wacce hukuma za ta koma biyan pension dole sai an kirkiro wannan hukuma a matsayin bangaren judiciary don ta rinka harkar pension na judiciary har doka sai ma an yi haka su ma legislature da dai tsare-tsare da yawa waɗanda suna ɗaukar lokaci ba abu ne kawai da za a ce abu ya faru ba kawai sai ya faru
to sai dai kuma masu fashin baki na kallon wannan badakalar ta wani gefen daban mai sharhi akan lamuran siyasa da demokuraɗiyya Dr. Yahuza Getso yana ganin cewa yancin cin gashin kai na waɗannan sasannin gwamnati biyu a matakin jihohi bai tsaya kadai akan sha'anin samar musu da kudaden su kai tsaye ba
zai karfafa yancin shari'a a jihohi ta hanyar cewa duk wanda zai ƙara karfafawa masu kai ƙara da neman haƙƙinsu wajen tunkarar hukumomin shari'a ba kamar yanzu da ake cikin cewar talakawa da wanda bi yake jin bai isa ba yana ganin cewar shi shari'a ta fi ƙarfin shi ko da yana da haƙƙi yayin da kuma wanda ya isa yake ganin cewar in dai har shari'a ta zo shi ya isa don haka isa shi ba a isa a yi mai abin da ba shi kenan wanda yake so ba dangane da abin da ya shafi demokuraɗiyya kai tsaye zai karfafa 'yan takara waɗanda suke masu wanda suka san ciwon kansu masu kishin ƙasa su fito su shiga a dama da su
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa Shuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.